godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka, rana mafi girma a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya, ita ce ranar Arafa. Kuma ƙarin godiya ga Allah maɗaukakin sarki, alkhairi akan alkhairi, sai Arafa ta faɗo ranar Juma'a. Wannan babban alkhairi ne wanda ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya yi tsayuwan Arafa ranar Juma'a. Wannan alkhairi ne mai girma, rana ce ta cikan ni'ima, rana ce ta cikan addinin Allah maɗaukakin sarki. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ita ce rana da ake shaida ta, kamar yadda Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa wa shahidin wa mashhud, yace al-mashhud, ita ce ranar Arafa. Haka nan ita ce mafi girma na ginshikan aikin hajji, duk wanda ya rasa wannan rana ya rasa aikin hajjinsa. Rana ce da Allah maɗaukakin sarki yake alfahari da bayinsa a gaban mala’iku, yana gaya ma mala’ikunsa cewa ku duba bayina sun zo, don haka ina shaida muku cewa na gafarta musu. Rana ce da Allah maɗaukakin sarki yake ‘yanta bayi daga wuta fiye da kowace rana, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Nana Aisha radiyallahu anha, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da Allah ya fi ‘yanta bayi daga wuta fiye da ranar Arafa. Wannan kuma dukkanin alkhairan ba sun takaita akan mutanen Arafa ba, har wanda ba sa tsayuwan Arafa wannan abin ya shafe su. Rana ce ta yawaita addu’a, rana ce da ake so mutum ya yawaita kalma ta tauhidi, ya jiƙa harshen shi da ita, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa lallai mafificiyar addu’a ita ce addu’ar da bawa zai yi ranar Arafa. Kuma mafi alkhairin abin da na faɗa da ni da annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ma'ana koda bawa zai yawaita addu'a, ya zamanto wannan kalma ta fi yawaita a cikin abubuwan da zai faɗa. Domin ko bai roƙi Allah maɗaukakin sarki wani abu ba, Allah maɗaukakin sarki zai amsa masa addu'arsa, domin kuwa ambaton Allah ya shagaltar da shi daga roƙon Allah. Wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda ambatona ya shagaltar da shi daga roƙona, to zan bashi mafificin abin da nake ba masu roƙona. Da haka a yawaita wannan kalma musamman a irin wannan rana, kuma tun daga farkonta har zuwa faɗuwar rana. Kuma sunna ne, abu ne mai ƙwari gaske, yin azumi na wannan rana ga dukkanin musulmi wanda ba su yi tsayuwan Arafa ba. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar, ya faɗi girman ladan wannan azumi, ke cewa lallai azumin Arafa na kyautata zaton wato Allah maɗaukakin sarki zai kankare shekarar da ta gabace shi da shekarar da take bayansa. Duk da yake akwai maganganu da yawa, wasu suna ganin cewa ba a yin azumi ranar Juma'a ita kadai, to amma wannan mas'ala ce wacce take mai sauki. Wannan mas'ala ta cewa azumi ya faɗo ranar Juma'a, ba mutum ya yi niyyar ya yi Juma'a kawai ya yi azumi ba, wannan wani dalili ne ya sa azumin ya faɗo. Saboda haka dan dalili ya sa azumi ya faɗo ranar Juma'a, ko da ka yi wannan rana ita kadai kana da wannan lada, kuma baka saba ba, kuma baka shiga cikin hani da aka ce kada a yi azumi ranar Juma'a ba. Akwai mas'aloli daban-daban a cikin shari'a irin waɗannan. An hana yin sallar nafila bayan la'asar, amma idan mutum ya zo ya yi sallar la'asar ɗin shi ya shiga wani masallaci da niyyar zai zauna, to dole ne ya yi nafila ta tahiyatul masjid. Wannan shigan shi masallaci shi zai sa yi wannan nafilar. Don haka faɗowa Arafa ranar Juma'a ita take sa mai azumi, ba sharaɗi ba ne sai ka yi azumi jiya Alhamis da Juma'a. In ka yi azumi Alhamis da Juma'a wannan wani alkhairi ne daban, amma ba sharaɗi ba ne. Da haka wanda ma bai yi azumi jiya ba, to yau zai iya azumin shi, kuma yana da cikakken ladansa, domin shi ya azumce Arafa ne, ba ya azumci ranar Juma'a ba. Da haka yana da kyau a fahimci wannan ba masala ba ce da za a dinga kai kawo ko ana musu a kanta. Bayan haka yana daga cikin sunnoni da aka so mutum ya kiyaye su, musamman bayan wato Arafa, shi ne washe garin Arafa kenan ranar sallah, fita zuwa masallaci dan yin sallah ta idi, ma'ana ba a yin sallar idi a cikin masallaci, in ba an samu wani uzuri mai karfi ba ma'ana a fita haraba ko kuma a fita wani fili da za a yi sallar idi wannan shine sunna Abu Sa'id al-Khudri yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fita ranan karamar sallah da babba zuwa wato masalla dan ya je yi sallar idi hakanan an so mutun ya samu tufafi mafi kyawu ya saka domin rana ce wato ta farin ciki rana ce ta kusanta da Allah rana ce ta murna hakanan kuma an so mutun ya musanya hanyar shi wajen tafiya da wajen dawowa hanyar da ka tafi inda hali sai ka koma ka nufi wata hanya daban domin ka samu wannan lada din hakanan kuma kabbarori da ake so a yawaita yin su kuma waɗannan kabbarori suna farawa ne tun daga ranar arfa wanda ake kiran su at-takbiratul muqayyada kabbarori da aka takaita su da wani lokaci shine daga yau bayan alfijir na sallar asuba idan mutum ya idar da sallah yayi azkar din shi to sai ya faɗi kalma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya ga dama ya ci gaba waɗannan kuma za a ci gaba da yin su ne duk bayan sallah ta farilla har sai an kai ranar uku ga wata a lokacin da aka yi sallar la'asar ko kuma sallar isha a wajen wasu malamai to shine sai a daina wannan kabbaroli na bayan sallah ta farilla wannan kabbaroli Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hakanan kuma yana daga cikin abubuwan da ake yi na wato ranar sallah shine wato yanka ko lahiya ga wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa ba wajiba bace amma sunna ce wacce take mai ƙarfi dan haka mutum baya zuwa yayi roƙon a bashi abin layya baya zuwa kuma ya takura kansa cewa sai ya nemo abin layya sunna ce ba wai wajiba bace wanda bai samu ba to wannan Allah madaukakin sarki bai yalwace masa ba wanda kuma ya samu sai yayi kuma ana yi ne daga cikin dabbobi na ni'ima ko raƙuma ko shanu ko kuma awaki da su ake wannan layya da sharuɗa da malamai suke ambata kaman shekaru ma'ana idan awaki ne ƙananan dabbobi sharaɗin su shine su kai daga wata 6 zuwa shekara 1 idan saniya ce sharaɗin ta shine ta kai shekara 2 idan kuma raƙumi ne sharaɗi shine in ya kai shekara 5 to wannan sune abin da ake lahiya da su sannan kuma da kiyaye ma abin da yake yana da aibi ma'ana cuta ko wani abu daga cikin waɗannan dabbobin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mai inganci abubuwan da za a kauce ma a cikin dabbobin lahiya shine yace arba'un dabbobi guda hudu ko masu aibi guda hudu ba sa wadatarwa a cikin lahiya ma'ana ko kalin lahiya da su ma ba su yi ba na farko dabba wacce take mai ido daya ko kuma wacce idan ta bai da lafiya ba ta gani to wannan ba a lahiya da ita hakanan kuma dabba wacce rashin lafiyanta ya fito fili ana gani ba ta iya motsawa ko kuma tana amai ko wani abu makamancin wannan ba a lahiya da ita hakanan kuma dabba da kafarta guda ɗaya take da karaya ko wani abu ba a lahiya da ita sannan kuma dabba wacce take ta riga ta tsufa ba ta da hankali ma ba ta iya gane abu to wannan ma ba a lahiya da ita domin wani zai duba sauki ne sai a ce dabba kaza tana da sauki in kafarta ta dan lankwashe sai a ce to ita tana da sauki to sai ya bi wannan saukin to in ka bi wannan saukin in ka je kai yanka da wannan dabba din to ka ci naman balango kai da iyalanka da haka ba wannan sunan shi lahiya ba sannan kuma ba a yin lahiya ba a yanka sai bayan an yi sallar idi duk wanda yayi lahiya ba kafin sallar idi to wannan ba yi da lahiya ya yanka ma iyalansa kawai naman gida ne sannan wanda bai samu hali ranar sallah ba ya yi yanka ba to an ba shi dama washe gari in ya samu iko Allah ya ba shi dama yana iya yin yanka ranar 11 hakanan in ya samu iko ranar 12 ma zai iya yanka in ya samu iko ranar 13 ma zai iya yin yanka wannan duk sauki ne domin a kusanci Allah madaukakin sarki kuma lallai bikin idi biki ne wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana babu laifi a musulmi su nuna farin cikin su babu laifi musulmi su yi wasanni ma wanda shari'a ta yadda da su domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar idi a Madina mutanen Habasha waɗanda suke ba Larabawa bane sai suna wasanni a cikin masallaci ma'ana suna wasa irin ko na kaman nau'i na wasan makamai, amma ba da makamai ba, wasa dai na nuna jin daɗi ko hawa doki ko wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi, domin Yahudawa su san cewa akwai walwala a cikin addinin Musulunci. Haka babu laifi idan al'ummar musulmi suka shirya ma ƴaƴansu wani wasa, kamar yadda ake shiryawa a kai yara ko su hau doki ko su yi wani abu, wannan duk ba laifi ba ne. Wannan rana ce ta farin ciki, rana ce ta murna, rana ce ta godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Da haka muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana ibadunmu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna mana wannan rana lafiya. Waɗanda kuma za su yi yanka, Allah ya karɓa musu abin yankansu. Waɗanda kuma ba su samu ba, Allah Maɗaukakin Sarki ya hore musu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya albarkaci wannan damuna tamu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya datar da shuwagabanninmu. Abubuwa da muke fuskanta na zaɓe da shugabanci, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya mana zaɓi na alkhairi. Amma kuma babban saƙo shi ne mu dage, mu ma mu gyara kawunanmu. Waɗanda ba su da abin zaɓe su tashi su nemi abin zaɓe, domin shi ne ‘yancinsu. Mu samu mu tashi mu roƙi Allah Maɗaukakin Sarki, kuma sai Allah ya amsa mana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya adhabil akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.